الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2435, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 22 ga watan tara shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykh al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi 'yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Ha?
Wai dangane da wata kalima na cewa wa masaha ala khuffaihima, haka ke nihi? To, kalimar abinda take nufi shine ya yi shafa akan khuffinsa. Shi ko shafa akan khuffi dadin fa'ida sama ake shafa ba ƙasa ba, kamar yadda ya tabbata daga Aliyu ɗan Abi Ɗalib, Allah ya ƙara masa yarda, ke cewa laukana dinu bin ra'ayi لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يكي جوا إندا أجي الدين الله يا كسن جي أكر رأي أكي جناش دسن زوجي أدى أبن دي كاية تدك يبرج كاهياتنا ننكا. Yace to, da ƙasan kufi shi ya fi dacewa game da shafa a kansa, tunda ƙasa ita ce ake takawa. Sai yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa wato a kan bayan kufinsa kenan sama, manzon Allah yake shafa. Na'am. To, na fahimci kalmar ita ce wa masaha ala kufai. Na'am.
Wannan shin mutum idan yana a walla ya yi wanke wata gaba, kuma wata gaba wanke ta da adadin da yake sama,
kamar me kake ni?
Mutum ya wanke wata gaba sau ɗaya, kuma ya wanke wata gaba sau ɗaya.
Wai misali, tare da cewa har walla kusan kala huɗu ce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Galibin arwallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya cika yi, duk wata gaba da ake wankewa fuska da hannun dama zuwa kusurwa, haka nan hannun hagun zuwa kusurwa, da kafar dama da kafar hagun, manzon Allah yana wanke su sau uku. Kuma tare da cewa wani lokaci ya yi arwalla ya wanke fuska sau uku, hannun dama zuwa gwiwar hannu manzon Allah ya wanke sau biyu, na hagun shi ma kazalika. Nau'i na uku, ya yi arwalla duk wata gaba da ake wankewa ya wanke ta sau biyu, sannan kuma wani lokaci ya yi arwalla duk gabar da ake wankewa da fuska da hannu gaba ɗaya manzon Allah ya wanke sau ɗaya. Shin a nan za ka iya wanke fuska sau uku, hannu ka wanke sau ɗaya? Baya halatta, ba a cakuɗawa. iya abinda ake bukata kowace abinda ya tabbata in yi zaka yi kai ta tun daga farko har zuwa karshen ta amma ba maganar ka cha kuda ka wanke fuska so uku ka zo ka wanke hannun dama so daya hannun hagu so daya bai dacewa ai ba haka bai duk wanda ake wankewa so daya ya wanke ta a yana yin mai uku duk wanda ake wankewa so uku ya wanke da yayi so biyun kowace gaba wanda ake wankewa sobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wanke ta ba tare da wato ya saba akan haka na'am an saukar da su a ina wannan duk cikin Isra'iliya ne ka koma cikin littafin da ake kiransa da sunan wato wannan tafsirin tabari zaka ga ruwayoyin duka ya kuro da su akan wannan aya dangane da abin da ya shafi waɗannan mala'iku da Allah ya saukar da su amma maganar cewa sun yi shashanci da wata mata sun shagiya sun yi menene wannan duk magana ce ta banza mala'ikun Allah subhanahu wata'ala matsayin su ya wuce haka Allah ya faɗa mana la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma ubangijin su game da abin da ya umarce su iya abin da aka ce su yi shi suke yi kamar yadda yace bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu mala'ikun Allah tsaro gare su iya Allah ya saukar da su a matsayin malamai masu karantar da dabo domin jarraba bayansa wane ne zai mai kauya da shi da bi ga ubangijin shi subhanahu wata'ala kuma wane ne zai fantari masa dan ubangiji ta'ala me yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur su kawai fitina ce sharrabawa ce a rabe tsakanin farar tsakuwa da azurfa a san wane ne mumini wanda zai nisanci koyon dabo kuma wane ne wanda zai kadirce ma ubangijin sa ya nemi sanin dabo na'am mun ce yana kura su na'am dai shi a fara sassa ma yaro san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai a wani lokaci ne za a fara dasa ma yaro san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani lokaci kayyadadde iya abinda zamu ce tun lokacin da ya fara magana ya fara fahimtar abubuwa ya fara fahimtar magana to a fara lakanta masa sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bai san shi ba to a gaya masa ya san sunan shi ya ringa fada an gane ku dan shi yaro tun yana karamin sa lokacin da ya fara hankali ya fara magana yana maidawa to a wannan lokaci ya kamata duk wasu abubuwa na addini a fara karantar da shi wanda karmu manta bayani ya gabata dangane da sabanin malaman hadisi cewa a wani lokaci ne ya dace a je da yaro makaranta domin ya saurari darasi malamai suka yi sabani wasu suka ce sai ya kai shekara goma wasu suka ce sama da haka wasu ƙasa da haka to illa ƙasa ne wasu suka kayyade da shekara biyar wasu suka kayyade da shekara hudu wanda suka kayyade da shekara hudu sun kalli hadisin Mahmud ibn Abi Allah ya kara masa yadda yake cewa ba na mantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ji gidanmu ya sanya aka ciko guga da ruwa manzon Allah ya gumtsa ya furza mun a fuska yace ina tuni ban manta ba a wannan lokaci kuma ina dan shekara hudu to a wannan hadisi wasu malamai suka ce yaro in ya kai shekara 4 daga wannan lokaci ya dace a ringa zuwa majalisi na ilimi da shi. Duk da cewa su al-Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai suka ce ba maganar wata shekara kayyadaddiya cewa sai ya kai shekara kaza, lokacin da ya fara bambanta tsakanin abubuwa ya isa ya bambanta jaki da saniya, ya ce wannan jaki ne wannan saniya ce, ya san tunkiya ya san akuya, to a wannan lokaci ya dace a kai shi makaranta. An gane ku? A takaice dai, tun lokacin da yaro ya fara baki ya fara fahimtar abubuwan da ake faɗa masa, to tun daga wannan lokaci ya kamata a fara dasa masa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma a nuna masa matsayin shi, a ringa karantar da shi hukunce-hukuncen addini da sauransu, a koya masa yadda ake cin abinci, in ya sanya hannun hagun a janye hannun sai a ce masa sa wancan, sai a nuna masa kuma bayyada cewa cin abinci da hannun hagun, sai a nuna masa cewa cin abinci da hannun hagun aiki ne na shaitani, mu ko an haramta mana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da shi kanshi, in ma Hassan ko Hussein. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen tuliya ta Dabino wanda yake na Zakka, bai ankara ba, sai da shi kansa ya dauki Dabino sai ya shefa baki, yana dumdawa miyau yana zuba, sai Manzon Allah ya ji miyan a jikin shi, sai Manzon Allah ya waiwaya sai ya ce masa kah kah, ma'ana furzar da shi, sai ya tofar da Dabino. Manzon Allah sai ya ce masa shin baka san da cewa mu iyalin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zakka ba ta halatta gare mu, yaro ne fa dan gare ni. Manzon Allah ya ce masa shin baka san da cewa iyalin gidan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zakka ba ta halatta gare su, shi kaga bai san ba menene halaka, bai san ba menene haram, amma Manzon Allah ya faɗa masa. To a shine ma malamai suka ce ko da yaro baya fahimtar abu ba laifi kana iya faɗa masa hukunci, don wanda yake gume hankali ya fahimta ya fa'idanta. Kuma ga abulansa Umar ibn Abi Salama, wanda ana cin abinci Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga hannunsa yana yawo a cikin akushi, ya taho nan ya taho can, Manzo Allah sai yake cewa ya gulam sallallaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik, Manzo Allah yace masa ya kai yaro ka ambaci sunan ubangijinka idan zaka fara cin abinci ka ce bismillah, Manzo Allah yace masa kuma wa kul bi yaminika ka ci da damarka, sai yace kuma wa kul mimma yalika ka ci abin da yake gabanka. Kaga yaro ne karami, amma manzon Allah ya karantar da shi ladabi daga cikin ladabba wadanda suke na addini. Ga kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, wanda yana yaron sa karami, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goye shi wato a bayan abun hawan sa, manzon Allah yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, har zuwa ƙarshen hadisi. Dan haka dai a takaice, duk lokacin da yaro ya fara fahimtar abubuwa, to daga wannan lokaci ake bukata kada mahaifansa su yi wasa, su yi kokarin karantar da shi hukunce-hukuncen addini. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladakum bis-salati lis-sab'i wadribuhum alaiha li-ashri wa farriqu bainahum fil mabaji aw kama qala, manzo Allah yace ku umarci ƴaƴanku da yin sallah in sun kai shekara 7, in sun kai shekara 10 aka ce su yi suka ki, manzo Allah yace ku duke su ku buge su, amma ba ku gobe mai fasa jiki. Sannan manzo Allah yace kuma ku raba tsakanin su a wajen kwanci, kada ku hada maza da mata a guda in sun kai shekara 10, kowa ai masa shimfidar sa can daban. Na'am. Yayi.
kuma sai yayi zaman shi a can wannan ya dace shi har shi kan guda
wai mutumin da yayi tamattu'i bai samu hadaya ba cewa kamar yadda Allah ya faɗa zai yi azumi uku a Makka ran da Allah ya dawo da shi gida yayi azumi bakwai in an hada sun zama goma to bayan ya gama haji sai ya ci gaba da zama a can shin wannan azumi zai yi shi ne a can ko kuma zai bari ran da ya dawo gida in dai ba ya koma zama can dindindin to sai yayi hakuri ran da Allah ya dawo da shi gida sai yayi azumi bakwai an gane ko wanda Allah ya dora masa a sanadiyar wato rashin samun abinda zai yanka a matsayin hadaya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabul hajji yau za mu tashi sabon babi na musamman قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهدي مالن الله يجي كانسا كي فدا cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce hukuncen hadaya lafazin alhadiyu lafazi ne wanda yake mufrad an gane ko jam'unsa wato shine hadaya wanda asalin ita kalimar an ciro ta ne daga alhadiyya in aka ce alhadiyya wato shine abinda ake dauka a bada shi domin famar dasa su da kauna a cikin zuciyar wanda aka masa kyautar an gane ko abinda kenan junanmu yake dauka ya ba juna da nihin samun so da kauna a cikin zuciyar shi wanda aka ma kyautar to don haka idan aka ce alhadiyu abinda ake nihi da hadaya a shar'ance wato shine malamai suke cewa ma yuhuda ila baitillahi alharami min bahimatil an'ami taqarruban ila Allah azza wa jalla wa ihsanan ila al-fuqara'i wal masakin wato abinda ake badawa a matsayin kyauta zuwa dakin Allah mai alhurma domin neman ƙara samun kusaci zuwa gare shi kuma domin kyautata ma talakawa da mabukata ma yuhuda ila baitillahi alharami abinda ake badawa kyauta zuwa dakin Allah mai alhurma min bahimatil an'ami wato na dabbobin ni'ima sune raƙumma da shanu da tumaki da awaki sai ya ce taqarruban ila Allah azza wa jalla dan neman kusaci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ihsanan ila alfuqara'i wal masakin kuma dan kyautata ma talakawa da miskinai wannan shine ma'anar wato hadaya a shar'anci ita wato hadaya kusan kala uku ce zuwa hudu farko akwai hadaya wadda take ta wajibi hadaya ta wajibi akwai hadiyu tamattu'i wal qiran hadaya wadda take zama tilas akan duk mutumin da yayi tamattu'i da wanda yayi kirani wanda bayani ya gabata me ake nihi da tamattu'i abinda ake nihi da tamattu'i shine Allah ya ma bawansa dace game da zuwa Makka yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji watannin haji watanni ne guda uku Shawwal da Zulqa'ada da kwanuka goma na farkon Zulhijja idan yayi umra a cikin waɗannan kwanuka sannan ya ci gaba da zama a birnin Makka bai dawo garin su ba a wannan shekara Allah ya azurta shi da yin haji to wannan shi ne ake kira mai tamattu'i mutamatti to duk wanda yayi an gane ko sannan na biyun shine wato alqari mai kirani. Mai kirani shine mutumin da lokacin da aka zo mikati wani yana cewa labbaika umra, wani yana fada labbaika hajjan, shi kuma sai yace labbaika umratan wa hajjan, ya hada umra da hajji a lokaci guda yayin niyyar. To gaba daya da mai tamattu'i da mai kirani an wajabta musu bada hadaya da nassi na Al-Qur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake fada, fa'iza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi zalika liman lam yakun faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahaduhu hadir al-masjid al-haram. Ubangiji ta'ala yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji, duk wanda yayi tamattu'i da umra wato izuwa haji kenan, yayi umra ya gama yana jiran lokacin haji yayi, da lokacin haji yayi haji a wannan shekara kafin ya dawo gida, Ubangiji ta'ala yace famastaysara min al-hadi, na kanshi abin da ya sauƙaƙa na hadaya, in ma raƙumi ko sa ko rago ko dan akuya. An gane ku kenan? Dan haka da mai tamattu'i da mai kirani dole ne su bada hadaya, domin ni'imar Allah a kansu ni'ima ce wadda take mai girma. Abu laguro daya sun samu yin haji da umra, a takaice kenan sun kashe tsuntsu biyu wato da dutse daya, dan haka aka wajabta musu dole su bada hadaya. Sannan hadaya ta biyu wanda ita ma wajibi ce, ita ce hadiyu li Jabran. Me ake nihi da hadiyu li Jabran? Shine kasancewar mutumin da ya tauye wani abu daga cikin wajibobin haji, ko kuma ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka hana mai harami. Kaga an hana duk mutumin da ya dau harami da haji ko umra, ya yanke farce ko ya aske gashi ko ya shafa turare ko ya sanya dinkikken tufafi, an gane ku, da sauransu. To bayan ya dau harami sai ya sa dinkikken tufafi, ma'ana ya sanya tufafin sa na al'ada, hula ko riga ko wando, ko ya nada rawani, ko ko ya shafa turare a jikinsa, ko ya yanke farcen sa, ko ya aske gashin sa, to wannan kaga ya aikata wani laifi daga cikin abubuwan da aka hana mai haji ko mai umra ya aikata. To don haka dole sai ya bada hadaya, an gane ku? Ko kuma ya kasance ya bar wani abu na wajibi daga cikin wajibatul haji, na daga cikin wajibatul haji kada mutum ya ketare mikati ba tare da ya dau harami ba, shi kanshi sanya wannan tufafi, wannan daura, wannan zani da ya fi mayafi ga namiji, wannan wajibi ne. Haka nan kaiwa fadawar rana ga mutumin da yaje ya tsaya a cikin yini a Arafa, dole ne ya hakuri har rana ta fada. Haka nan ya da zango a Muzdalifa a kwana. Haka nan jifa da ake yi da ta jifa na ran 10 ga wata da na ran 11 da na ran 12, dukkan su wannan wajibatul haji ne. To haka dawaful qudum shi ma wajibi, wannan dawaful wada shi ma wajibi ne. To mutum sai ya bar ɗaya daga cikin abubuwan da suke na wajibi a haji, to shi ma dole a kanshi sai ya bada fidiya, an gane ku? Wannan in ma ka kiraye ta fidiya ko kuma ka kiraye ta hadiyun, duka ma'anar ɗaya ce kenan. Wannan ita ce ake kiranta hadiyu li Jabran, tana kasancewa domin barin wajibi daga cikin wajibatul haji, ko kuma domin aikata wani laifi daga cikin abubuwan da aka hana mai harami ya aikata. Shine muka yi misali, yanke farce ko aske gashi ko sanya dinkikken tufafi ga namiji ko shafa turare. Sannan nau'i na uku akwai hadiyu taqawu, hadaya wadda take ta neman lada kenan ta nafila. Ita wannan mustahabi ce ga dukkan mai haji da dukkan wanda yake mai umra, an so ya bada hadaya ta neman lada domin neman ƙarin kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko da haji ifradi kai, in dai kana da halin yanka hadaya, to abinda ake bukata ka bada hadaya. in umra kaji yi in kana da halin bada hadaya to ana buƙatar ka bada hadaya domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nau'i na hudu shine hadiyun nadri wato hadaya wadda take ta addawal wadda ka ci ma kanka alwashi cewa duk ran da Allah ya kai ka hajji to sai ka sayi rago sai ka yanka a matsayin hadaya domin talakawa da miskinan harami to don ran da Allah ya cika maka burinka in dai ka tafi to dole ne ka sayi wannan hadaya ka yanka dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul hajji thumma liyaqdu tafathahu waliyufu nuzurahu waliyatawafu bil baitil atiq ubangiji ta'ala ke cewa thumma liyaqdu tafathahu alhazzai ubangiji ta'ala yace su cika wato ayyukan su na hajji an gane ku amma asali abinda ake nihi da attafas anan shine datti ma'ana aske gashi da yanke farce wanda alhazzai suke yi a rango ga wata shine sai yake cewa wani yufunu zuwahu ubangiji ta'ala yace kuma su cika adda walkinsu ma'ana duk abinda suka ci ma kansu alwashi su cika wannan shine mahallu shahidi in ka ci ma kanka alwashin bada hadaya to duk ran da Allah ya kai ka tabbatar da cewa bada hadayan nan dole ne domin Allah yace wal yufunu zurahu su cika alwashin da suka dauka tsakaninsu da ubangijinsu sannan sai yace wal yaqawfu bil baitil atiq wato su yi dawafi da daki wanda yake zakwabbe ko kuma kace daki wanda yake da dadde domin shine farkon daki wanda wato aka dora foundation kishi a ban kasa inna awwala baitin mubi alin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin al-atiq kuma yana daukan abu wanda yake zakwabbe wanda yake fiyayye babu wani daki zakwabbe mafi daraja mafi kima a duran kasa sama da Ka'aba a takaice nan mun ga wato nau'i hudu wato na hadaya amma iya abinda muke so mu sani daga cikin hadayar nan guda hudu akwai wanda mutun yana iya cin naman akwai kuma wanda baya halatta mutun ya ci idan ka dauki hadiyut tamattu'i hadaya ta mai tamattu'i da hadaya ta mai kirani wannan ya halatta shi alhajin ma'ana ya danyen kare da ciki ya dafa ya ci haka nan idan ka dauki hadaya ta dau ita neman lada ita ma wannan ya halatta mai hadayar ya ci amma hadaya wadda take hadiyul jabran wanda mutum ya yanka hadayar domin barin wani wajibi daga cikin wajibatul haji ko kuma aikata wani abu da aka hana daga cikin abubuwan da aka hana mai harami to wannan baya halatta mutum ya ci an gane ko ko roman baya halatta ka dandana haka nan hadiyun nadri wanda ka ci ma kanka alwashin cewa zaka yanka wato dabba duk lokacin da Allah ya kai ka haji ka ci ma kanka alwashi to wannan ita ma baya halatta ka ci zamu bayani zai zo nan gaba insha Allah zamu ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hadayar da yanka da yake hadaya ce da kirani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to menene hikima dangane da wato shar'anta mana ita hadaya kasancewar yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana hadaya wato shine yalwata ma waɗanda suke makwabtaka da ɗakin Allah mai alhurma su ne talakawa da miskinai da waɗanda suke masu ziyarar shi domin ita hadaya tana daga cikin fiyayyun ibada wanda suke kusantar da bawa ga Ubangiji subhanahu wataala an gane ku kenan hikima ta Ubangiji ta'ala da ya shar'anta hadaya domin baki waɗanda suke ziyarar wannan masallacin Allah mai alhurma da waɗanda suke zaune a nan suna makwabtaka da shi kullun sai ibada to Allah sai ya shar'anta mana domin a yalwata musu a kyautata musu cewa duk wanda yayi tamattu'i ko yayi kirani to iya ya zama tilas akan shi ya bada hadaya kuma ga waɗanda an so su bada hadaya الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. Wato Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda take cewa fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama biyadayya, take cewa na tumka wato rataya ta hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannuwana, tace ni na tumka. Wanda kasancewar ana samun audugar gashi wadda ake kiranta asuf, an gane ko me ake nihi da audugar gashi? Idan ka dauka irin tumakan su, tumakai ne waɗanda suke gashi yana diddibe jikin su kawai sai ka zaka ringa gani. To wannan gashi yankan shi ake, yanke shi ake, daga ya tuho sai a yanke shi. Wannan gashi da shi ake saka riguna da duk wasu tufafi da kilisai da duk wasu abubuwa waɗanda suke na amfani na rayuwa, an gane ku, shi ne ake kiran shi asu, wanda yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa game da dabobi. Ma'ana a yanki gashin, wannan gashi shi ne za a sarrafa a saka tufafin da za a sa, a yi mayafin da za a rufa, a yi kayan shimfiɗa da shi. Kamar yadda yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atafan wa mata'an ilahi. To wannan asuf, wato da shi ake tukawa sai ayi wannan igiya wadda ake rataya ma hadaya a wuya, shine Aisha take cewa fatamtu, tace na tubka qala'ida wato rataya ta hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadayya, na hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannuna. Aisha tace na tubka, lafazin fataltu an ciro shi ne daga alfatlu, in aka ce alfatlu shine tubka abu, an gane ko, tubka abu, don haka da gwani ake kiran shi fatil, saboda me yasa tsumma ne ake tunkawa sai a nasa shi a cikin mai ya ringa zuko mai, sannan sai a kunna wuta a jikin shi domin a ga haske. Shi ne tace fataltu na tubka qala'ida, lafazin qala'ida jam'i ne na qilada, idan aka ce qilada ainihi shi ne kwaɗan sarka wanda yake tsayawa akan kirjin mace. To amma don haka sai aka yi amfani da kilada akan duk abin da ake rataya shi a wuya, shi ne ake kira da kilada, jam'insa shi ne qala'id. Shi ne ta ce fataltu na tubka qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato rataya ta hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyadayya, Aisha ta ce da hannuwana. A nan za mu ɗau darasi, za mu fa'idanci cewa halaccin kenan miji ya sa matarsa ta yi masa duk wani aikace-aikace, aikace-aikacen da za ta iya amincewa ta yarda, wanda babu wato damuwa a kansa, ko kuma abinda al'ada ta gudana game da shi. Domin duk inda ka je cikin jama'a za ka samu al'adarsu akwai wasu abubuwa wanda mace ita take ma miji. To duk abinda al'ada ta gudana game da shi, inda babu wani nau'i na cutawa a cikinsa game da su mata, to a nan ba laifi ba ne ba wato mace ta ma mijinta hidima, kuma ba laifi ba ne ba ya sa ta taya masa duk wasu ayyuka wanda dai ya san babu tsanantawa, kuma kasancewar za ta yarda ta amince akan wannan aiki. Wanda karmu manta bayanin ya gabata, matan sahabbai suna yi musu hidima. Idan ka ɗauki Asma'u ɗiyar Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, matata Zubair ibn al-Awwam ita take datsa ma wato dukin sa ciyawa, kuma ita take share garken dukin, sannan ta dauka sai ta yi tafiya mai nisa ta je bayan gari ta zubda ta dawo. Kuma Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita take ma Aliyu dan Abi Talib wato nikan gari wanda za a yi abinci, har sai da ya kai hannunta yana kanta, tazo ta nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace a taimaka mata lokacin da aka samu wata wato aka kawo wasu bayi daga cikin dukiya ta zakka, dukiya ta wannan ganima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa ba zai fifita ta ba akan waɗannan talakawa waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu, suka zo suna jiran jihadi ya motsa su a fita da su, su ne ahlus sufra. Dan haka shine a nan ita Aisha take cewa da hannuwa na tace na tuka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan igiya wanda ake rataya ma hadaya a wuya, tace ni na tuka da hannuna. Kuma wannan yana ta hanyar wato kyautatawa wanda ya dace a ce mata wato sun ma mazajen su kenan hidima. Sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana duk wasu waɗanda suke ma'abuta da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ya kamata a taimaka musu. Duk wani wanda ya sadaukantar da kanshi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah, to ana buƙatar a taimaka masa. Kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadaya ce zai aika, Aisha ta taimaka masa igwanda zai rataya a wuyan wannan hadaya, to Aisha Allah ya ƙara mata yadda ita ta tuka igiyar hannunta. To shine a nan take cewa thumma asha'artuha, tace sannan sai na ma hadayar alama. Wa qalladaha, manzon Allah ya rataya mata wato ya rataya ma hadayar kenan wannan igiya a wuya, ko kuma au qalladtuha kenan thumma asha'artuha wa qallattuha, na mata alama kuma na rataya mata wannan igiya. Lafazin asha'artuha an ciro shi ne daga al-ishaar, al-ishaar shine yi ma abu alama, ita hadaya ana mata alama. Alama kamar kusan guda biyu ake mata. Alama ta farko sharan kenan tozanta wanda yake na dama, sai a zo a sanya wuka sai a dan tsaga a dan yanka jini ya zuba. Sannan kuma sai a tuka wata igiya, in ma ta kaba ko ta abdigar gashi ko ma ta tsumma ko ma ta menene, sai a rataya mata wuya, a rataya mata a wuya, kuma ana sa takalma a rataya a wuya. Menene hikima dangane da yi ma hadaya wannan alama? Akwai hikimomi da dama. Hikima ta farko kasancewar duk dabbar da aka mata wannan an san dabba ce wadda an ware ta, an bada ta musamman zuwa ɗakin Allah mai alhurma, dole wannan dabba ta cancanta a bata alhurma a girmama ta. Duk wani abu wanda zai musguna mata zai tsananta mata a nisanta ta game da shi. Abu na biyu, talakawa idan sun ga wannan alama an tsaga tuzanta na dama, ga igiya a rataye a wuya. Kaga yanzu in an tsaga tuzanta wanda yake na dama, misali sai wanda yake bangaren dama in za ta wuce zai iya ganewa, amma ga igiya a wuya an rataya mata wannan igiya ta su, kuma ga takalmi an sa mata wanda shine alamar. To duk wanda ya ga haka in dai mabukaci ne, to zai bi ta ya raka ta har ta je wajen yankanta, in an yanka shi ma ya samu rabon shi. Hikima ta uku, in ta bace duk wanda ya same ta ya san dabbar mecece, ya san ta hadaya ce, kenan in yana kusa da wurin yankanta sai ya kura ta ya kai ta wurin yankanta, shi ne harami a yanka. In yana nesa da wannan wurin sai a yanka ta, a duk inda aka samu sai a yanka ta, a ba waɗanda suke masu ita, su ne talakawa da miskin ne. Akwai hikimomi da dama akan haka. Da haka Ubangiji ta'ala ke cewa wani buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr, shi ne kuma can Ubangiji ta'ala yake cewa ja'alallahu ka'abatal baytal harama qiyaman linnasi washahral harama wal hadaya wal qala'id. To shine a nan Aisha ta ce thumma asha'artuha, sannan sai na mata alama, shine tsaga tuzo na dama jini ya zuba. waqalladaha manzon Allah ya mata ratiya ma'ana ya rati wannan igiya a wuyanta aka sa ta kare ko kuma auqalladtuha na mata ratiya wannan hukunto ne aka samu daga marwayicin shin Aisha ta ce ne waqalladaha manzon Allah shine ya mata ratiya ko kuma waqallattuha cewa ni na mata ratiya hukunto ne aka samu daga wani daga cikin marwayicin hadisi Aisha tace thumma ba'atha biha ila albayt wannan kenan shi yana nuna mana cewa in dai akwai wata maslaha yi ma dabba alama wannan ba laifi bane ba in dai akwai maslaha kamar yanda makiyayen dabbobi za a ma dabba alama a mata wuta da yanda zaka iya wari dabbobinka game da dabbobin dan uwanka amma wannan wuta da ake ma dabba ba a mata a fuska an gane ko ba a yi a fuska sai dai a samu wani bangare wanda yake na jikinta a yi mata alama wannan alamar da za a yi domin akwai maslaha kowa ya ware abin da yake haƙƙin shi in domin akwai maslaha to wannan ya halatta shine tace thumma ba'atha biha ila albayti sannan manzon Allah ya aika wannan hadaya zuwa ɗakin Allah mai alhurma manzon Allah ya bada yace a shi da ita wa aqama bil madina manzon Allah ya ci gaba da zama a birnin Madina fama haruma alaihi shay'un kana lahu hilla duk wani abu wanda ya zame masa halak bai haramta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai wannan hadaya aka soke ta inda ya dace a soke ta wannan kwa ya kasance ne a shekara ta 8 wato a shekara ta 9 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a shekara ta 8 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki ya tsarkake masallacin Allah ne alhurwa game da dukkan wani datti wanda yake na gumaka da mushrikai a shekara ta 9 Allah ya wajabta ma mu'minai wato hajji a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shugabantar da Abubakar akan jama'a ta mu'minai cewa shine amirul hajji to a wannan shekara shi manzon Allah bai je ba sai ya ba Abubakar Allah ya kara masa yadda ya aika wato hadayen shi tare da wannan ya aika Abubakar tare da hadayen shi cewa in an je a soke ta to shine Aisha take cewa thumma ba'atha biha ila albayt manzon Allah ya aika wannan hadaya zuwa ɗakin Allah mai alhurma wa aqama bil madina ya zauna a birnin Madina shi bai je ba fama haruma alaihi shay'un kana lahu hilla duk wani abu wanda ya halatta gare shi wato bai zamanto ba haramu a kansa kenan yanke farci aske gashi shafa turare kusantar iyali sanya dinkakken tufafi ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dena tun lokacin da ya bada hadiyar har aka kai lokacin da aka soke hadiyar an gane ko kenan dan haka wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya aika hadaya to iya abubuwan da aka hana mai haji shi ba a hana shi ba kamar yanda wasu daga cikin magabata irin su Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda su suna ganin cewa idan kana zauna a gida ka aika hadaya to tun lokacin da ka bada hadayar wannan dole zaka dena yanke farci ka dena aske gashi ka dena kusantar iyali ka dena shafa turare ka dena wato sanya dinkakken tufafi da sauran duk abin da aka hana mai harami sai lokacin da wannan hadaya ta kai wurin yankan da shine kenan ran 10 ga wata lokacin da aka soke ta haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da wasu daga cikin magabata haka su suke gani to anan Aisha Allah ya kara musta yadda take nuna musu cewa wannan kuskure ne ga abin da yake daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika hadaya tace wannan hadaya ni na mata alama kuma ni na tubka igiyar da za a rataya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika hadiyar kuma ya zauna a Madina shine take cewa fama haruma alaihi shay'un kana lahu hilla duk wani abu da ya zame masa halak bai haramta ba gare shi har aka kai hadayar aka soke ta kenan don haka a takaice wannan yana nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake girmama ɗakin Allah mai alhurma wanda haka ake buƙatar duk wanda Allah ya wadatar da shi ko da bai samu damar zuwa haji to ya bada kudi in an je a sai hadaya a soke ta, an gane ko inda hali. Sannan wannan hadisi yana nuna mana ita hadaya wato an so ko kuma mu ce an sunnanta mana kenan a yi mata wannan alama a tsaga tuzo wanda yake na dama shi ni ya zuba, sannan a rataya mata wata igiya a wuya a sanya takalmi wanda zai nuna cewa alamar wannan alama ce ta dabbar da aka bada ta kyauta domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wataala zuwa masallacinsa mai alhurma. Sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin mutum ya wakilta wani wato game da kura masa hadaya zuwa ɗakin Allah mai alhurma. Kenan kana iya wakilta wani ba sai ka kai da kanka ba, sai ka ba wani in ya je ya saya ya yanka, in kuma dabbar ce ka bada daga nan a kura a yanka ta, duk da cewa a wannan lokaci ba zai yi ba. An gane ku? Sai dai in akwai jirgi wanda yake na ɗaukan dabbobi na musamman. الحديث السادس والثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما واتو عائشة الله إكرمت يدا تكيف آتشي ونلت من ذا الله صلى الله عليه وسلم واتو يابا دكان كانن دبو بيتماكي دعواكي أمسأين هدايا. Kenan wannan hadisi yana nuna mana hukuncin wato bada kankanan dabbobi a matsayin hadaya. Idan aka ce alganam ismul jins ne, ya hada tinkiya da akuya. Wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha tace iya abin da ya bada na hadaya, manzon Allah ya aika wato tumaki da awaki. Wannan yana nuna mana kenan yanda aka shar'anta mana hadaya mu bada sa mana mu bada rakumi ko saniya, to haka tunkiya ko akuya ana iya badawa. Sannan kuma wannan yana nuna mana galibin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake badawa na hadaya wato rakumma ne da shanu, tunda anan Aisha mi take cewa a hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marrata, wani lattin kenan so daya tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kankanan dabbobi. Kenan mafi yawan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa wato raƙumma ne da shanu, kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba. Kenan dan haka anan lokacin da aka samu baka da hali, to ba a buƙatar kwata-kwata ka fasa, sai kai iya gurgurdan samun ka, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan haka kenan anan wani yanayi ne ake ciki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bada kankanan dabbobi, kuma bugo da ƙari hikima dan ya nuna mana halaccin su waɗannan kankanan dabbobi ana bada su, kamar yanda daman suna karkashin bahimatul an'am, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatul an'am. Idan aka ce bahimatul an'am su ne raƙumma da shanu da tumaki da awaki. الحديث السابع والثلاثون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويهك. واتو أبو هريرة الله إكرم سيداك تشوى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم للي النبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رأى رجلا يسوق بدنا واتو ياغ ونمتين أكور هديا. Lafazin badana suna ne wanda yake ya hada raƙumi wanda yake namiji ko ta mata. An ambaci raƙumi da cewa badana saboda girman gangan jikinsa. An gane ko? Domin in aka ce albadan wato shine kenan jiki, idan aka ce badana kenan raƙumi sawa'an namiji ko mace, an kiraye shi da wannan suna saboda girman jikinsa. Jam'unsa shi ne albudun, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr. Abinda ake nihi da badana anan shine hadaya, kamar yadda can da Allah ya ce wal buduna kenan dabbobi waɗanda suke na hadaya. Shi ne ya ce anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana, lalle annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wato ya ga wani mutum yana kura hadaya. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa irkabha, to ka haura kumin naka. Ma qala, sai ya ce innaha badana, ya ce ya rasulullahi hadaya ce. An gane ko abinda ake nihi da badana kenan raƙumi ne na hadaya. Qala irkabha, manzon Allah ya ce hautama. Shi ne sai ya ce fara'aituhu rakibaha yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira ya ce bayan haka sai na ga ya haura kuma yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani lafazi qala fi saniyati aw as-salisa, a karo na biyu ko na uku da manzon Allah ya ce masa irkabha, sai ya hada da kalimar waylak ko kuma wayhak. Manzon Allah ya ce kai cinka, ya ce hautama. Shi nan kokonto ne aka samu ga ɗaya daga cikin marwaita, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cayi waylaka ko kuma cayi wayhak? An gane ko, wanda da waylaka da wayhaka gaba ɗayan su ana ma lamun kin wasali sama akan wato wani fi'ili wanda aka shafe shi, wanda zaka kaddara sai ka ce ulzimta waylak ko kuma ulzimta wayhak. Wannan jumla ce du'a'iyya, an gane ku, jumla ce wadda ta kunshi addu'a. Idan aka ce ma mutum waylaka, wannan ana yin ta ne ga mutumin da ya fada cikin hallaka tare da cewa ya cancanta ya fada cikin wannan hallaka. Duk mutumin da ya fada cikin hallaka tare da ya cancanta ya fada wanda ya kai kansa, to wannan ana iya ce masa waylak, kai canka kenan. In kuma ba tare da ya cancanta ba ya fada cikin hallakar ya fada, to sai a yi amfani da kalima ta wayhak, wanda ita wayhak tana nuna tausayawa, wato da jin zafin abin da ya same shi. Shi ne sai ka ce masa wayhak, kamar misali mutumin da ya fada cikin hallaka bai cancanta ba ya fada, in wanda ya cancanta ne ya fada sai ka ce masa waylak. To shi wannan ya sa wannan raƙumi gaba sai kura shi yake, kuma gashi a gajiye tubus yana wahala. Manzon Allah ya ganshi sai ya ce masa irkabha, ya ce hau raƙumi. Sai ya ce ma manzon Allah innaha badana, ya ce ya rasulullahi raƙumi ne. Manzon Allah ya ce masa hautama, hannu sai ya ƙara faɗa ma manzon Allah ya ce innaha badana, ya ce ya rasulullahi raƙumi ne. A nan ya maimaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka, imma wato domin yana kyamar ya hau wannan dabba, alhali dabba ce ta hadaya. An gane ko, wanda kuma abu ne wanda yake sananne, dabba ta hadaya girmama ta ake, duk wani abu wanda zai cutar da ita ba a mata. Ko kuma ya ƙi hawa a karo na farko da karo na biyu sai zuwa na uku, ko kuma a na farko bai hau ba da manzon Allah ya ce masa ya hau, sai ya sake maimaita masa cewa hadaya ce sai a karo na biyu, domin neman ƙara tabbatarwa shin manzon Allah yana nihin cewa ya hau ne bai gane hadaya ba ce ba. Ya ƙara maimaita masa cewa hadaya ce, manzon Allah ya ce kai cinka, manzon Allah ya ce hautama, sai ya hau. Shine Abu Huraira yake cewa fara'aituhu, na ganshi rakibaha, ya hau wannan dabba, yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka wannan hadisi yana nuna mana duk abinda aka keɓance shi domin a kora shi a kai shi ɗakin Allah mai alhurma, wannan baya halatta a yi amfani da wani abu wanda yake na wannan dabba matukar ba bukata ba tafakkar da mutum, domin duk abinda ka fitar da shi ka ware shi ka yi sadaka saboda Allah, to ba a bukatar ka dawo kan shi ko mun kankantar abu. Indai ka riga ka ware abu ka sadaukantar da shi fi sabilillahi, to ba a bukatar ka dawo kan shi ka yi amfani da wani abu sai dai in bukata ce ta kai ka. Dan haka kenan in har bukata ta fakar da mutum ba laifi, kenan in raƙumi ne na hadaya matukar ba zai tsananta masa ba, yana iya hawa kan raƙuminsa har ya isa. Idan yana jin yunwa ba laifi, yana iya tatsar wato nonon ya sha, an gane ku, matukar kenan ba zai cutar da dabba. Tare da cewa wasu malamai suka ce duk amfanin da ka yi da dabba ta hadaya sai ka kiyasta lokacin da ka samu kuɗi karama. To don haka a nan da manzon Allah ya ce masa ka hauma, sai ya sake maimaita ma manzon Allah ya ce dabba ce ta hadaya. Manzon Allah ya ce kai cinka ka hauma, sannan da yi manzon Allah ya nace masa sai ya hau. Kenan wannan yana nuna mana halaccin wato hawan dabba ta hadaya shine raƙumi ko sa kenan in har shi mutumin ya buƙatu, amma matukar baka buƙatu ba to baya halatta. Kuma ka tabbatar da cewa wannan hawa da za ka yi ba za ka cuta mata ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana ba laifi a kausasa halshe game da dukkan mutumin da ya saba ma sunna ta hanyar ladabtarwa. A ina muka fa'idanci haka manzon Allah ya yi masa wai hak, shi kai cinka ko kuma wai daka? Me yasa? Saboda ya saba ma abin da yake sunna, kenan in har mutum ya bukata ba laifi bane ba mutum ya hau. Sannan kuma wannan hawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yi, wannan yana nuna mana saba ma waɗanda suke maguzawa kafin musulunci, saboda su suna ware wasu daga cikin dabobinsu, akwai sa'iba, akwai wasila, akwai ham, kamar yadda Allah yake cewa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, wanda dabobi ne suke ware su, ba a shan madararsu, ba a hawansu, ba a yankawa, ba a cin namansu. Wanda in kana da dabba a garke, in ta haifi tagwaye biyu kamar ko su biyu ne ko su uku ne, sai a ware ta a ce ta zama sa'iba, ba a hawanta, ba a tatsar madararta, ba a yanka ta, ba a kaza, ta zama sa'iba da sa'iba da wasila da kuma bahira da ham. To a nan dabba ta hadaya domin a saba musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a hau, wanda su a jahiliya ba su hawa, in suka ware wannan dabbobi ne na gumaka ba a hawansu. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa babban mutum wanda ke da mabiya a bayan shi, in har ya ga wani abu wanda yake na maslaha ga mabiyinsa, to ba laifi bane ba ya umarce shi ya ce yayi abu kaza, kuma dole ya miƙa wuya. Kamar yadda a nan shi wannan sahabi ya gaji, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa ya gaji, kenan menene maslaha a nan kenan ya hau wannan raƙumi a isa. Manzon Allah kai tsaye ya masa umarni ya ce masa irkaba, ya ce hauta. Sannan kuma wannan yana nuna mana wajaucin yi gaggawa ka karɓi dukkan wani umarni da ya gangaro daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa. Idan Allah da manzansa suka ce a yi kaza, to abinda ake bukata musulmi kai tsaye ya amsa. Kaga a nan wannan sahabi a karan farko manzan Allah ya ce ka hau, sai ya maimaita ma manzan Allah ya ce inna habadana, manzan Allah ya ce ka hau man, ya ce ya rasulallahi dabba ce ta hadaya, a karo na uku manzan Allah ya ce masa wai hak, ya ce kai cinka. Inda a farko da manzan Allah ya ce ya hau ya faɗa masa wannan kalima, ba zai faɗa masa ba. Don haka wannan yana nuna mana wajabcin yin aiki da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, ba tare da wata-wata ba, ba tare da latti ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana yanda larabawa suke girmama dabba ta hadaya, da musulunci ya zo sai ya ƙara mata girma akan girmamawar da suke mata, saboda ita hadaya ana bada ta ne don girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala me yake faɗa? Zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato an shar'anta mana karɓar dukkan wani abu wanda yake rangwame, duk abinda in mun san muka yi akwai wahaltar da kawo nan mutu, in dai akwai rangwame a cikin shi, to wannan rangwame ake buƙatar mu karɓa. Domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan Allah ya ma bayinsa rangwame akan wani abu, to Allah yana kaunar wato su karɓi rangwamansa. kuma Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba bujiro masa da abubuwa guda biyu face sai manzon Allah yayi nazari ya ga wanne ne mafi sauki shi manzon Allah yake dauka matukar babu daukar zunubi tattare da shi dan haka a karkashin wannan hadisi ne al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa a cikin littafin sa yayi babi na musamman wanda ke nuna halaccin yin amfani na mai wakafi da wakafin sa kamar misali kai ne ka gina gida wannan gida ka gina shi a matsayin wakafi kawai domin saukar baki duk ba ko wanda yazo in ba shi da masauki yazo ya sauka ko kuma ka gina shi a matsayin makaranta ce kawai ayi ta karatu to sai bukata ta kama ka baka da inda zaka zauna to ba laifi bane ba ba laifi kana iya zuwa ka dan amfana da shi kafin lokacin da zaka samu damar wato kenan samun naka na kanka an gane ko kamar yanda anan da bashi da abun hawa manzo Allah yace masa ya hawo wannan dabba al hadithu thaminu wasalasuna ba'da al mi'atayn ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نؤديه من عندنا على بدني هي سابو yawa wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana aquma ala budni wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni cewa na tsaya akan ci gaba da yanka wato raƙumman sa na hadaya wannan kwa a shekara ta 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da yayi hajjin sa hajji ta ban kwana hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai sai da ya kore raƙumi din wanda ya aika Aliyu dan Abi Talib birnin Yaman ya kuro masa sauran raƙuma daga nan Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore wasu sai da manzon Allah ya kebance raƙumi dari nashi ne wanda zai bada hadaya yanzu a takaice a yau duk raƙumi ɗaya raƙumi ma wanda yake matsakaici a ka masa kuɗi kasa ka ɗauke shi a jikka 200 jikka 200 so 100 miliyan nawa miliyan 20 a kaɗan miliyan 20 raƙumma na miliyan 20 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada a kenan wannan a lissafin lokacinmu a yau tare da cewa raƙumi a wancan lokaci nasu yanda ka san matsayin telam haka yake kamar telam a wajen mai kuɗi a yau haka yake to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda karamcin shi da sanin girman ubangiji da neman ƙara kusaci zuwa ga mahaliccin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kore raƙumi din amma mun ko a yau ko mai kudin garin mu idan yaje bai wuce wannan rago daya wanda yake na riyal 350 wanda kudin in ka kimanta su a sefa ba su wuce ba jikka 50 ba kowa bane ba zai iya bada rago biyu ko rago biyar haka ko sama da haka to amma ga ya anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai sai da ya bada raƙumi 100 wannan raƙumma 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannun shi manzon Allah ya ringa soke su ya ringa soke su ya ringa soke su sai da manzon Allah ya soke raƙumi 63 daga jiya ta dancin masa manzon Allah sai ya wakilta Aliyu dan Abi Talib sai ya ce ya karasa masa sai da ya soke raƙumi 63 adadin shekarun da yayi a duniya manzon Allah sai da ya soke su da hannun shi ya ba Aliyu ya ce ya ida sa masa wannan na nuna mana cewa abinda ake bukata da mai hadaya da mai layya in har so samu ne ya ji kunciyanka hadayar shi da hannun shi an gane ko amma in akwai wani uzuri ya gitta maka ba laifi kana iya wakilta wani kamar yadda anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan samu gajiya sai ya wakilta Aliyu cewa ya yi da sa masa shi ne yace wa an atasaddaqa bi lahmiha manzon Allah ya umarce ni cewa in yi sadaka da naman ta gaba daya wa juludiha da fatunta wa ajillatiha wato da lihidinta lafazin ajilla jam'i ne na jilal in aka ce jilal shine lihidi me ake cewa lihidi wato shine irin riga da ake ma dawakai da raƙuma saboda maganin sanyi wannan tsananin sanyi ko kuma tsananin zafi an gane ko akwai riga wanda ake ma dawakai a mata ado a shimfuda musu da dawakai da raƙuma duka ana musu wannan gaya ado ne sannan abu na biyu zai masa maganin zafi ko kuma tsananin sanyi wanda shi ma abu ne wanda yake mai tsada su ne ake kira jilal dan haka in zaka kora hadaya ana bukatar da komai abin da ake bukata kai mata to dukkan su ajilla ki manzon Allah yace su ma a yi sadaka da su lihidin sai yace wa Allah udiya da jazara min hashi'a manzon Allah yace da ni kada na saki na dau wani abu daga cikin naman ko fatar ko lihidin wato na ba mahaucin a madadin ladan shi an gane ko na hida da sara naman kan dauki dai in bashi amma in har mabukaci ne a matsayin sadaka ana iya bashi amma a maimakon ladan shi ba za a bashi ba wa qala sai manzon Allah yace na hannu nuudihi min indina manzon Allah yace mu za mu biya shi aljihu mu za mu hudda mu biya shi wannan yana nuna mana duk abin da ka ware shi saboda Allah to ba a bukatar ka dawo da wani abu daga cikin shi an gane ko dan haka kenan anan da dabba ta hadaya da dabba ta layya ba a biyan wato shine mahauci wato da naman ko fatar ko wani abu a aljihun ka zaka dauka ka biya shi in mabukaci ne ba laifi ana iya dauka a matsayin sadaka ko kyauta a bashi amma kuma a biya shi haƙƙin shi sannan kuma a bashi dan kada wannan abin da aka bashi a hurku ya sanya ya ji kunya in an bashi abin da bai kai haƙƙin shi bai kau da kai ya manta yi gaba yana gunguni ka biya shi haƙƙin shi kenan in ka tabbata ya yarda ya amince ko kuma dama a farko kun yarjejeniya a kaza zaka muni wanda kuma haka dama ake bukata kafin ya fara aiki ku yarjejeniya ku jinga a nawa zaka hede mu in ya yarda ya amince ka yarda ka amince to kuma shikenan in ya gama a biya shi haƙƙin shi ba laifi a matsayin sadaka ko kyauta ana iya bashi amma in a matsayin ladan shi ne ba za a bashi ba to dan haka da aka soke wannan raƙumma guda ɗari gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya daga kowane raƙumi manzon Allah yace a yanko masa tsoka aka yanko masa sai da aka yanko tsokar raƙumi ɗari gaba ɗaya manzon Allah yace a hada a cikin tukunya guda aka hada a cikin tukunya guda aka dafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki ruwan ya sha hikima ta manzon Allah kaga ya ci naman raƙumi ɗari tunda ya sha ruwan su amma in aka ce naman zai ci in ya ci wata tsoka wata ba zai ci ba ya za a yi mutum ya ci tsoka ɗari a lokaci guda bai yiwuwa a lokaci guda mutum ya ci tsoka ɗari to zalla sallallahu alaihi wasallama anan sai ya sa aka yanku tsoka game da kowane raƙumi aka hada a tukunya guda aka dafa zalla sallallahu alaihi wasallama sai ya dauro man sai ya sha domin Allah ya mana umarnin cewa mu ci daga naman hadaya amma umarnin ba na wajibi bane ba an so ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wal guduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الشاهد فكلوا منها ubangiji ta'ala yace ku ci wato daga naman hadayar a baya sai yace fakulu minha wa at'imul ba'is al fakir to amma gaba daya da naman da fatin da lihidin manzon Allah yace gaba daya ayi sadaka da shi a ba wadanda suke mabukata yace kada ka saki ka ba wato aljazzar shine mahauci kada ka saki ka bashi shay'an wani abu min ha daga naman hadayar a madadin ladan shi a matsayin ladan shi wa qala sai manzo Allah yace na hanu nuudihi min indina a aljihum mu za mu dauka mu biya shi to dan haka wannan yana nuna mana an shar'anta mana hadaya, kuma hadaya wato aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gashi shi kadai sai da ya bada ragumi dari. Sannan kuma duk abinda aka yanka na naman hadaya da fatar da komai gaba daya abinda ake bukata a yi sadaka da shi, sai dai kawai abinda aka sunnanta kai kadan yanka, kai mai hadayar kadan ci, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka daga kowane ragumi. Sannan kuma ya halatta ka wakilta wani game da raba naman da yin sadaka da shi gaba daya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya wakilta Aliyu dan Abi Talib. Sannan kuma a nan ana nuna mana in za mu ba da hadaya, mu ba da hadaya da yawa, in dai muna da hali, muna da wadata, to kowa ya ci yadda bakin gwalgwadon wadatar, kamar yadda Allah ya faɗa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati, ma'abucin wadata Ubangiji ta'ala ya ce ya ciyar gwalgwadon wadatar shi, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, duk wanda aka kuntata masa arzikinsa ya zama talakka, Ubangiji ta'ala ya ce ya ciyar daga cikin abin da Allah ya bashi. Bakin gwalgwadon kenan talaucinsa. الحديث التاسع والثلاثون بعد المئتين عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناك بدنته ينهرها فقال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وتزياد بن جبير الله يجزيك ساكي تشيوا naga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, kada ata ala rajule, ya kara su wajen wani mutum, kada anaka badanatahu, wannan mutum ya durkusar da raƙuminsa, an gane ko, kada anaka badanatahu, yace ya durkusar da raƙuminsa yanharuha, yana shirin suki raƙumin, daman shi raƙumi ana suki shi ne a nan labba kirji kenan, an gane ko, anan ake suke raƙumi, amma ita saniya da tinkiya da akuya su yanka su ake, yanka su ake, in za a yanka su sai a kada su akan bangaren su wanda yake na dama, kuma a fuskantar da su alƙibla. Idan raƙumi ne za a suke shi sai a ɗaure wato ƙafar dama kenan, a tseda shi akan ƙawafuwa guda uku, a tseda shi wato akan ƙawafuwa guda uku, sannan kuma sai a soke shi. Ba kafar dama ba ake ɗaurewa, kafar hagun ita ce ake ɗaurewa, an gane ku, kafar hagun ake daurewa, sai a tsida shi kenan akan kafa guda uku, kamar yadda karin bayani zai zo. Shine yace ra'aytu ibn Umar, yace naga Abdullahi dan Umar kada ata ala rajulin, ya zo ga wani mutum kada anaka badanatahu, hakika ya durkusar da raƙuminsa na hadaya, yanharuha yana shirin suke shi. Fa qala sai ibn Umar yace masa ibasha qiyaman muqayyada, ta dashi yayi tsaye, halin kenan an kulle kafar hagun yana tsaye akan kafa uku, sai yace sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nan kenan sai ya zamanto maf'ulun bihi ne mansub, wanda an shahi fi'il kenan ittabi sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kace sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto khabar ne wanda an shahi mubtada, ai hiya sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shine Ibn Umar yace ta dashi tsaye kuma kulle kafar hagu, yace ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka ake, kuma haka nassi na alqur'ani ya tabbatar, wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fazkuru smallahi alaiha sawafa fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa adimul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharna halakum la'allakum tashkurun. Ubangiji ta'ala ya ce walbuduna ja'alna halakum min sha'airillahi, Ubangiji ta'ala ya ce raƙumma na hadaya mun sanya muku su alamomi ne daga cikin alamomi na bautar Allah, lakum fiha khair, Ubangiji ta'ala ya ce kuna da amfani tattare da su, sai Allah yace fazkuru sumallahi ku ambaci sunan ubangijinku alaiha akan su kirakumma sawafa ma'ana halin raqumma kenan suna tsaye akan kafa uku an daure kafar hagu shine ake kira da sawaf kenan ma'qulatul yadi yusra an kulle kenan kafar gaba wadda take ta hagu kenan tana tsaye akan kafa uku ake fuskantar ita alƙibla sannan sai a suke ta a cikin labba labba shine kenan nan kirjin ta daidai wuya daidai wannan kurmi na ake caka masa mashi shine ubangiji ta'ala sai ya ce fa idza wajabat junubuha idan ta fadi kenan hakarkarin ta ya kai ƙasa kenan ta ida halbawa ubangiji ta'ala ya ce ku fide fa kudu minha ku ci daga nama wa adimul qani'a wal mu'tar kaga anan da yace fa idza wajabat junubuha lafazin wajabat an ciro shi ne daga alwujub alwujub abinda ake nufi shine as-suqud wal luzum abu ya fadi ƙasa kenan kaga abu ko ba zai fadi ba sai in yana tsaye kenan dan haka in za a soke raqumi kenan daure kafar hagun ake a fuskantar da shi alqibla yana tsaye akan kafa uku sannan sai a soke shi alabba shine kenan kirjin sa shine anan yace iba asha yace ta dashi kiyaman halin yana tsaye muqayyadatan halin kenan an daure kafar hagun yana tsaye akan kafa uku yace sunnata muhammadi sallallahu alaihi wasallam yace bu sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa barakatuhu alai to dan haka wannan yana nuna mana kaifiyar yanda ake soke raqumi kuma wannan yana nuna mana cewa soke raqumi a qur'ani wannan bai dace ba anki yin haka me yasa saboda anan akwai tsanantawa ga ita dabbar kafirin ta fita wannan kuma yana ƙara nuna mana rahama ta ubangiji subhanahu wataala da tausayawar shi game da bayinsa hatta da dabba anan dan rayi saukin huta ta huta ubangiji ta'ala ya nuna mana ga yanda za a yi domin in aka soke ta a tsaye faduwar da take rai zai saukin huta sabani in tana durkushe kenan aka soke ta sannan kuma wannan yana nuna mana duk wanda ya jahilci abin da yake sunna to ayi kokari a karantar da shi a nuna masa sannan kuma wannan yana nuna mana duk abin da muka ga ya saba ma shari'a to baya halatta mujabakin mu mukyali ta hanyar hikima da siyasa da ladabi da girmamawa mu yi kokari mu sanar da mutane abin da suka jahilta kuma anan yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kula game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan shi amma ta hanyar ba da labari me yace cayi sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam labari ne yake badawa amma in ta hanyar kira ne baya halatta mu ce ya muhammad an gane ku ko mu ce sai dai mu kiraye shi mu ce masa ya rasulullah ko mu ce ya nabiyullah domin Allah ya halimu mu kiraye shi da sunan shi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da wannan kuma yana nuna mana wajabcin lokacin da zaka sanar da mutum wani abu wanda ya jahilta to in har kana da dalili kai kokari ka zo masa da dalili domin zo masa da dalilin shine zai sa ya gamsu ya samu nutsuwa game da abin da ka faɗa masa kaga anan da yace masa ta dashi tsida shi yace kuma kulle kafar ta hago sai yace ka bi sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa barakatuhu alai anan kaga ya zo masa da dalili dan ya samu nutsuwa ya samu gamsuwa game da karantarwar da ya masa nan muka zo karshen babin da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk